America, a Washington, D.C. Assalamu alaikum, da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara da wannan marece na ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za iya kama mu ta yarar gizo a voahouse.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kana Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda yau ma zamu tattauna ne akan kwayar cutar da ake kira HPV a turanci ko me yake tattare da wannan cutar
a sanar da cikin kamar yadda suka nuna cuta wanda take kawo mata illa sosai wanda takan kai su ga halaka da yawa ma dan kamar yadda na ji san ba da alƙalamin suna cewa ko tana ɗaya daga cikin ko ta biyu a cikin dai top 10 abin da suke kan da suke halaka mata.
Kasance tare da mu domin wakiliyar sashen Hausa Hawwa Umar ta jiyo mana ta bakin jama'a mu kuma gayyato likita da zai mana ƙarin bayani akan wannan cutar kuma za mu bude muku layin waya domin ku kira ku yi tambaya ga likita kai tsaye lambar da za ku kira ita ce alamar tari 1-202-205-2655 yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce menene kuka sani akan kwayar cutar da ake kira human papilloma virus HPV a turanci dake haddasa cutar daji ga kuma yadda kuka amsa mana. Farko a yau ta fito daga wurin Iliyasu Ibrahim daga jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da ogansa Ibrahim Salisu dan Kaduna inda suka ce a gaskiya ba mu da wata masaniya game da wannan cuta mai suna human papilloma virus sai dai za mu kunna radio don kasancewa da shirin yau da gobe. Sai Bashir Abubakar Kare Allah ya sa na faɗa daidai inda yace yau da gobe hakika ba mu san wannan cuta ba da kuma irin illar da take da shi ku tashi lafiya. To zara sai kuma amsa na gaba daga wurin Usman dan Fulani mararraban Yawuri inda shi kuma yace salamu yau da gobe ina muku fatan alkhairi ni dai a gaskiya ba ni da wata masaniya game da wannan cuta da fatan za ku tashi lafiya. Sai amsa daga Yusuf Liman Sansan inda yace salamu yau da gobe ni dai ba abinda na sani akan wannan cutar sai dai za mu kasance tare da ku da likitan da kuka rageto mana nagode. Sai kuma Alharun shi kuma yace ba mu da abinda muka sani game da wannan cuta sai dai muna addu'ar Allah ya kare mu daga irin waɗannan cututtukan zamani amin. Sai amsa daga Nura Alhassan Jigawa inda yace salamu yau da gobe a gaskiya muna da ƙarancin sani akan wannan ƙwayar cutar mai haddasa ciwon daji. Sai kuma Shehu Adamu Rijau inda yace ni dai radio na nan hannuna ku nake jira kawai domin jin yadda wannan kwayar cuta take daga bakin likita domin a zahirin gaskiya ni dai ban san komai ba game da ita. Sai daga Muhammad Bako Jatkori da Magaran inda yace salamu yau da gobe babu abinda na sani game da wannan cuta sai dai mun ji daga gare ku mun gode. To daga jihar Yobe kuma Alhaji Mele Yusufari yace mana ban sani ba shi ma ilimi ne ina jiran likita ya mana ƙarin bayani akan wannan cuta. Sai amsa daga Yusuf Chindi Niger State Allah ya sa na faɗa daidai inda yace salamu yau da gobe ina muku fatan alkhairi gaskiya ni kan ban san komai akan wannan tambaya ba amma ina tare da ku kai tsaye. To sai kuma Amadu Abacha Mashina wanda yace filin yau da gobe ni dai ba ni da tacewa akan wannan mawdu'in naku na yau amma zan kasance da ku ta akwatin radio na don samun gamsasshen ƙarin haske daga bakin likitan da za ku gayyato sai daga Abubakar Kawu Girgir inda yace tab ai wannan maudu'in na yau sai dai na koma gefe na rike radio ta tare da bude na zomo wajen jin abin da masanin kiwon lafiya za su faɗa game da wannan cuta da kuma illarta tare da sanar da al'umma hanyoyin da za su bi don kare kai daga kamuwa da ita to sai Sani Muhammad daga Karmu Abuja shi kuma yace salam yau da gobe to gaskiya ni dai ban sani ba amma zan kasance da ku don ƙarin bayani sai daga Mansur Baba Wuro na Fada a jihar Gombe inda yace salam yau da gobe muna addu'ar Allah ya kare mu da kamuwa da wannan cuta ta HPV amin to sai kuma amsar Haris Alkanabi goren maji inda yace tun da karfe 4 muke tare da gidan radio VOA haka zalika zamu ci gaba da kasancewa da ku har karfe 5 da fatan za ku tashi lafiya sai amsa daga Abubakar Kurum Rutawa da Yawale Sani takai da muttaka MTK Shawun takai duk a jihar Kano inda suka ce mu kan ba mu da masaniya akan wannan cuta fatan mu anan shine Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta waɗanda suke da ita Allah ya ba su lafiya a tashi lafiya to sai kuma amsa na gaba daga baban gida na Yelwa Bungudu inda shi kuma yace filin yau da gobe a gaskiya ba ni da masaniya akan wannan cuta amma ina tare da ku domin ilmantuwa sai daga Suleiman S Fulani Hura Girke daga jihar Sokoto inda yace salam yau da gobe to sai dai malamai su yi mana ƙarin bayani don mu fahimci cutar da yadda ake kare kai Allah ya kare mu to sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin Rilwan Ibrahim London Gwaba inda yace ai muna tare da ku babu laifi zamu jira cikakken bayani daga wajen ku mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu yanzu kuma bari mu je ga wakiliyar sashen Hausa Amarya Hawwa Umar domin jin yadda jama'a ke kallon wannan cutar
sunana Salamatu Abdul Jibrin kin san cutar HPV wato human papilloma virus gaskiya ban sani ba kin san da cewa wannan matsala ita ce idan ba a dau mataki ba take kawo kansan bakin mahaifa wato cervical cancer gaskiya na san ita cervical cancer din amma dai ban san wato HPV din ke haifar da cervical cancer din ba shin kin taba ganin wata wanda ta fama da wannan larura ta cervical cancer eh kwarai da gaske mahaifiyata ta wato yi fama da wannan ciwo na bakin mahaifa sosai dalilin shi ne ta rasu ba mu sani da wuri ba sai daga baya tukunna bayan ta daina mahaihuwa in ta je asibiti dai sai dai a rika mata wasu irin gwaje-gwaje ba dai gwada wannan din ba dai gabaki daya sai da ta kai gaban rasuwanta tukunna muka gane cewa abin da ke faruwa da ita kenan to amma ko a asibiti lokacin da aka gano abin da ke damun ta kenan an yi muku bayanin cewa ga abin da ya kawo wannan matsala eh gaskiya dai ba su mana bayanin cewa ga abin da ya kawo wannan matsalan ba amma dai sun sanar mana da cewa tana dauke da wannan cuta na cervical cancer yanzu me kike ganin zaki game da sanin ko karin ilimi akan ita wannan matsala ta HPV a gaskiya ni a nawa ya kokarin da zan iya yi shine ga na san ita cutan karan kanta wato na dan yi research da sauransu akai sa'annan kuma ƴan uwana mata ga cewa na wayar musu da kai don su ma su tashi tsaye su ji a duba su don a san menene matsayin su kafin wato ta koma wani abu
sunana Talatu Ibrahim kin san cutar HPV wato human papilloma virus
eh naji batun wannan cutar shine wanda aka ce in baka yi hankali din nan ban balle ga mata yakan iya jawo kansan gaban mahaifa
a matsayin ki na mace wanda kin san cutar wani mataki kike dauka
kin san mace dama dai balle in ka kai wani su shekaru ana so ka yawaita zuwa kana duba kanka kaman shi wannan HPV din yawanci zaka ga ya fara da kuraje ne a gaban ka wanda mutane da yawa suke kuma shi yawan dama cutar mutun yana dauka ne wajen saduwa in kaga irin wannan kar ka tsaman kawai eh wai kai infection kake da shi ya kamata ka je a duba kin ga daga nan aka yi maka test in aka duba test din za a san wani irin infection ne in dai aka gane kan cewa shi wannan HPV din ne ai su likitocin naka daga nan za su baka shawara za su ga maka ga abubuwan da ya kamata ka rinka yi sannan kuma yawan zuwa asibiti a duba shi zai iya jawo a samu ya kare zuwa har ya zama ciwon nan dajin ma gaban mahaifa din.
To a matsayin ki na wanda kika san wannan cutar, kin taba zuwa an miki gwaji?
Na taba zuwa an yi min gwaji so daya gaskiya, amma dai ya kamata kowa dai a dage ana abin da ya kamata dan shi HPV din in kana da shi shine abun tsoro, in ka bar shi baka kula da shi ba ba duba ba shi yake jawo wannan ciwon dajin mahaifa din.
Sunana Yusuf ya Udara.
Ka san cutar HPV wato human papilloma virus?
Na taba ji an bayani mai tsawo akan ta, wanda kuma tana da daga cikin kamar yadda suka nuna cuta wadda take kawo mata illa sosai, wanda takan kai su ga halaka da yawa ma. Dan kamar yadda na ji sun ba da alƙaluma suna cewa ko tana da daga cikin ko ta biyu a cikin dai top 10 abin da cututtukan da suke halaka mata a duniya kenan, wanda kuma takan faru ne kamar ta hanyoyin da su shafi kamar wata lokacin kamar saduwa, takan zo da abubuwa daban-daban. Akwai wani program da na gani wanda abin ya kai wani matsayi, to gaskiya ba su iya controlling ne shi, kusan sun ce kawai sai kawai hakuri da mutum zai dai ta lallama shi da magani. Saboda haka a lokacin naji suna ta kara jan kunne kan cewar a kiyaye a rika zuwa asibiti, especially idan mace ta ga abu kamar kuraje haka ko kuma jini haka wurin saduwa ko kuma bayan saduwa da dai abubuwa makamantan haka, to sai ta garzaya ta je asibiti saboda a yi sauri a duba a gani. Aka duba aka ga abin da ya dace a yi sai a yi. Kuma kamar naji sun ce ma akwai wata rigakafi da dai ba ta wadata a nan ba, akan ce kamar yanzu sayar da ita ake a nan Najeriya, amma kasashen da suka ci gaba an ce ana providing din su. Dida dai naji still a cikin program din suna cewa ya kamata gwamnati ta ma shigo kamar yadda ake immunization, to suna ba da shawara ko kuma mu ce ni ma zan so a ce hakan ya faru yara tun mace ko kuma tun suna kanana kamar yadda ake wannan immunization din a sanya musu shi a ciki, da aka yi hakan zai rage wannan illa da take a cikin al'umma baki da.
Shin kai kai wani abu domin wayar da kan matan da kake kusa da su akan wannan cuta?
A'a ban kai gari ba, amma akwai dan shiri da nake da shi da yake nakan na yawan bincike gaskiya. To akwai abubuwa da nake son na dan yi visualizing haka da dan sanya shi a wannan paypay na YouTube da ake sawa haka in yi shi da Hausa kan abin da na gani, saboda abin ya bani tsoro matuka. Dan sun nuna kusan yadda yake kashe mata, kusan sun ce kamar a cikin mata ko 100 ne ko 10 ne zaka samu kusan kashi 4, mutum 4 cikin 10 ko kashi 40 ne zaki ga sakan samu irin wannan matsalar haka. Sun ba da alƙalin mama mai abin tsoro kamar wata da naji an yi fira ita mara lafiya, tace a cikin kawayenta suna fira, tace ita tace tana da matsalar kaza, to wata mata ce tana da ita, to amma at same time su ba su zo asibiti, ita ba su zo asibiti ba har sai lokacin da ta kai wannan matsayin. To kusan yana nan yana ta zagaye-zagaye da yawa mata ba su san suna dauke da shi ba.
Sunana Shamsiya Baro. Kin san cutar HPV wato human papilloma virus? Gaskiya ban sani ba, wannan shi ne karo na farko da na jima wannan cutar. Cuta ce da take da matukar hatsari, kuma mafi akasari takan kama mata wajen ma saduwa, kuma idan ba a dau mataki da gaggawa ba ma yakan kawo kansan bakin mahaifa wato cervical cancer. To a matsayin ki na wadda kike san wannan cuta bai matukar hatsari ga mata ba, yanzu da kika ji labarin cutar wani mataki zaki dauka? Matakin da zan dauka dai zan je in yi bincike akan ta, idan ma ta kama in je asibiti a duba, kuma idan akwai rigakafin da ake yi akan wannan cutar zan yi insha Allah.
Sunana Hanifa Muhammad. Mamma taba jin wannan sunan cutar ta HPV ba, mamma zan iya fadar ma'anar ta ba? Na san cutar daji ta mahaifa, ina ganin tana hawalar da mata da yawa, gaskiya tana bani tsoro, amma ban san me ke haifar da cutar HPV ba, amma zan yi kokari in yi bincike akan ta domin an ce rigakafi ya fi magani.
Sunana Umaira Suleiman Abubakar. Gaskiya ban san cutar HPV ba, mamma taba jin ta ba. Na san cutar daji ta mahaifa amma ban san me ke kawo ta ba, amma tabbas na san tana wahalar da mata. Yanzu zan yi kokarin sanin me ake nufi da cutar HPV da ma yadda zan yi maganin ta.
Sunana Amina Ibrahim Yazid. HPV ito na taba jin ta ko in ce na taba karanta akan abin da ya shafi cutar. Ina ji an ce ita take haifar da cutar kansa ko kuma na ce cutar daji ta mahaifa. Gaskiya cutar abin tsoro ce amma ban sani ba ko cin da magani ba ma. Amma zan yi kokari na ƙara karanta abubuwan da suka shafi cutar ta HPV.
HPV. Yau ne karo na farko da na taba jin wannan kalmar. Dan haka ban san cutar kuma ban san illar da take yi ba. Na san cutar daji ko kuma na ce kansa ta mahaifa. Cutar ce da ke yin ajalin mata da yawa. Kuma gaskiya abin tsoro ce. Allah ya raba mu da ita. Zan yi kokari na yi bincike akai domin na kare kaina da kamuwa da ita.
Sunana Ahmad Zakariya. HPV ko human papillomavirus suna ma da wahala sheda ban taba ji ba. Gaskiya ne rana ta farko da na fara jin sunan wannan cuta. Duk binciken da nake na cututtuka da abubuwan da suka shafi matsaloli na wanda suke haifar da cututtuka ni ban ma taba jin sunan wannan cuta ba sai wani karo na farko. Ina san cervical cancer ko kuma ince ciwon daji na mahaifa da yake kama yawancin maza saboda cuta ce mai abun tsoro. Ina yawan duba abubuwan da suka shafi cutar, yanayin irin illolin da take musu da ma kuma labarurka da dama da nakan ji wanda suka shafi ita wannan cuta. Eh to amma kuma gaskiya ban ma taba tunanin na ce bari na tsaya ne tunanin ma shin menene su yake haifar da wannan cuta ba. Ban ma gano cewa ai shi ita wannan HPV din tana iya yin sila da za ta kai ga wannan cuta ta kansa ta mahaifa ba. To gaskiya dai amma yanzu zan yi kokari na nemi sani sosai akan ita HPV da ma kuma hanyoyin da mutum zai bi domin ya kare kansa daga kamuwa da ita kafin ma ta haura ga haifar da ita wannan cuta ta ciwo na mahaifa.
Sunana Zakariya Ibrahim Muhammad. HPV ban taba jin sunan wannan cuta ba. Wannan shine rana na farko da na fara jin sunan wannan cuta. Amma mutane wanda suka bincike akan ta suka yi tunanin cewa ita ce take kusan din cutar kansa ta mahaifa wacce take ba mata lalura daban-daban takan ba su wahala. Yana da kyau mutane da masana wanda suke da ilimi a bangaren lafiya da su yi bincike akai sosai ta wannan hanya da mu bamu kare kanmu domin kasancewa mun gujewa wannan cuta mu kawo kuma ƙarshen ta ga al'ummarmu. Allah ya ba mu sa'a ya ba mu nasara.
Sunana Muhammad Abubakar Tofa jama'a. Ga wata sabuwa wai ita sunanta HPV wato cutar da take jawo cutar cervical cancer inji Baturi. Jama'a ya kamata mu fara kare kanmu daga irin cututtukan da su jawo mana illa saboda ita wannan cuta tana jawo mutane su rasa rayuka tana jawo mutane su sha wahala musamman ma mata. Ya kamata mu fara kare kanmu.
Sunana Abubakar Muhammad Nasir. HPV to na dai ana ta magana akan HPV da take haifar da kansa ga mahaifa wanda yawanci mata ne ke kamuwa da wannan cuta. Ya kamata mu tashi tsaye akan wannan cuta domin mu maganin ta saboda kada iyalanmu su kamu da wannan cuta saboda ba karamar cuta ba ce. HPV ba wai irin cuta ce ta malaria ba wanda zaka je chemist a baka magani. Cuta ce babba wadda take harfar da illa ga mata to dan haka ya kamata mu tashi tsaye mu nemi magani sannan mu nemi mafita akan wannan cuta da ta shigo cikin al'umma.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Yanzu kuma muna tare da Dr. Abdul Aziz Tijjani Bako da zai yi mana ƙarin bayani akan wannan cutar. Layin ku kuma a buɗe yake domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tari wato plus 1-202-205-6555. To likita muna tare da kai barkan ka da shigowa wannan zauren namu a yau.
Yau barkan mu dai ina yi miki sabon gaisuwa.
Mun gode. To likita muna tattaunawa akan human papillomavirus wanda zamu ce a cikin ɗan shekarun bayan nan ne aka dada wato kamar ƙara samun fahimtar shi wannan virus da wannan
ƙwayar cutar.
Eh
to shi dai kaman abin da ban da mamaki mutane da dama ba su san wannan cuta ba duk da kuma cewa cutar tana daga cikin idan ka dauki duk cututtukan da suke yaduwa ta hanyar saduwa ta hanyar jima'i wannan cutar ta fi kowace yawa a cikin cututtuka kuma kusan mutane da dama suna da ita sosai sosai fiye da yanda mutane suke tsammani idan duk inda ka je saboda ta fi kowace tana daga cikin cututtukan da suke yaduwa ta saduwa da suka fi kowanne saukin yaduwa so cuta ce gaskiya wacce take tana nan a cikin jikin mutane da dama kuma tana da illa sosai nan gaba idan mutum yana da ita yawanci mutane suna kamuwa da ita ne yayin da suka fara ya saduwa da kuma suka kai girman da za su iya daukan ko su yi jima'i haka cutar tana janyo abubuwa da yawa a ciki akwai abin da ake cutar da ciki ko kuma jana ko kuma wuce ake cewa wannan so wata sannan za su iya zama ko a hannu ko a jikin abubuwan da suke kaman bangaren dubaran mutum ko a wurin mahaifa da sauransu ko kuma wanda su kuma sun fi illa ma waɗanda suke ganin irin kamar kansa ɗin kuma za ta iya zama ta kansar bakin mahaifa idan a maza ne za ta iya zama kansa ma ko ta kaman azzakari ko kansa ta dubura ko kansa ta baki ma ana samun tana iya jin samun kansa ta baki musamman ga masu waɗanda suke da suka kamu da cutar ta hanyar kaman oral sex da ake magana so waɗannan su ne dai hanyoyin da ake iya kamuwa da cutar kuma da irin abubuwan da take iya janyowa
to wato in na fahimci bayaninka kana cewa ana iya kamo wannan cuta ta baki kenan
kwarai da gaske
to me zaka wani irin bayani zaka iya mana akan rigakafin da ake yi ma wannan HPV din
rigakafin da ake yi to kamar akwai maganin rigakafi da ake bayarwa yawanci ana bayarwa ne musamman ga yara ga waɗanda suke da yara 'yan ƙasa da shekara 'yan kaman shekara 11 zuwa 12 a wannan lokacin ya kamata a yi wa mutum idan ba a yi masa a wannan lokacin ba misali har waɗanda suka kai shekara 21 ma da waɗanda suka kira mata waɗanda suka kai shekara 26 duka za a suke yin wannan allurar rigakafin binciken da ne da tambayoyin da ne na ga ana samun ta a Najeriya amma tana da tsada amma gaskiya yin ta yana da matukar muhimmanci saboda
to likita sani kar mu karbe ka
na samu kira daga jihar Kwara
okay
assalamu alaikum da wa muke magana
amin alaikum salamu ana alaikum salamu rahmatullah suna magana da Bello Garba Dina mai Bello
Malam Bello da ka ga likita
to da farko dai ina wa likita barka da zuwa a cikin wannan shiri akwai ina wa sauran jama'a ina kira ga jama'a da fita ka san san musamman ma suka kuma ta na ganin cewa kare kai daga dangane da kamar wannan cuta haka kuma ina san wa likita tambaya menene alamomin wannan cuta na ganin cewa wannan cuta idan mutum ta kamu gare shi ko kuma mace menene alama na ganin alama wannan cuta za ta kamuwa ga mace ita ce tambaya ta ga likita
okay to kamar yadda na faɗa akwai shi wannan tusar jaki din amma kuma waɗanda ayyun shi ta wanda suke janyo tusar jaki din gaskiya ba su bane ba suke janyo ita kansa ta bakin mahaifa mafi yawanci saboda haka yawanci waɗanda suke janyo ita mai illar kansar bakin mahaifa din da sauransu ko kuma kansar dubura da sauransu wannan gaskiya ba za ma ka iya gane kana da su ba kwata-kwata mutum ba zai iya gane wani alamu na cewa yana da su ba zai yi shekara da shekaru kamar lafiya lau sai watakila cutar lokacin da mutum ya fara ganin alamun to cutar ta kai inda ba a so kenan
to dakta ga wani kira na kira daga Nasarawa wa muke da shi daga jihar Nasarawa
to assalamu alaikum
alaikum assalam
yawa to ina yi wa doctor da ke mai gabatar da wannan shiri fatan alheri
mun gode
to kuna tare da Garba Sale likitan radio na garin Agwa Bundoman jihar Nasarawa
to malam Garba muna jin ka
to a nan kun fara bayani akan cutar da wannan mahaifa sai ya dawo kuma ma ga har mu maza to a tambayar da nake so ma dauta nan tunda an ce yana da wuyan ganewa shi wannan ciwon kuma an ce lalle mafi yawan al'umma suna ta shi sani ba to shin wani mataki ne mutum zai dauka na gane ainihin wannan ciwon tun farkonsa don kar ya yi tsanani na yake nan na biyu kuma muna roƙo da Allah tunda wannan cutar an gano ta to ya hanzarin gano yadda za a gano masu cutar don a yi mana ainihin rigakafi tambayan kenan nagode a tashi lafiya Allah kuma ya saka muku da alheri
amin amin so da ma shi mayan da nake a bangaren mata su akwai test da ake kira kaman pap smear so wannan pap smear din ana gwada a gani ko mace tana da alamun za ta iya kamuwa da ciwon bakin mahaifa ko kansa din bakin mahaifa to wannan tana da matukar muhimmanci a ce duk wata mace wacce ta wuce shekara 21 ake tana yin wannan test din duk lokacin da take tai idan an gani lafiya lau za a fada mata a ce mata misali ki da nan da shekara 2 ko nan da shekara 3 za a kare
to wannan ko mace ta taba aure ko bata taba aure ba
ko ta taba aure ko bata taba aure ba ya kamata ringe yin wannan abuwa
to
ya kamata ringe yin wannan test din na pap smear
to madalla
idan shekara 2 shekara 3 ana gwada idan ba ta komai shikenan sai a ci gaba haka za a ringe yi har lokacin da mutum zai kai wurin shekara 60 duk shekara 2 zuwa 3 a ce ana yin wannan test din
to likita mun samu wani kira daga jihar Niger assalamu alaikum
wa alaikum assalam na huni
lafiya dalau da wa muke magana
kuna magana da dari 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 malam dan juma daga bidda
to muna jin ka malam dan juma da likita muna jin ka
to tambaya na ga doctor idan ciwo yana cikin jikin mutum kaya zai san cewa wannan ciwon daji ne yake damun mutum don idan ciwon na jikin mutum akwai irin abubuwa da yake bayyanawa cewa irin ciwo kaza ne shi yake damun wannan mutum yaya mutum zai san cewa ciwon daji ne yake mutum shi Allah ya bada zaman lafiya duk da Najeriya duk duniya gabaki daya sunana dari 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 na sarki yaya bidda
amin to akwai alamu da za su iya nuna cewa mutum yana da ciwon daji amma kamar yadda muka faɗa ba a so ya kasance har sai ya kai level da zai zama ciwon daji dan kafin a ɗauki mataki saboda idan ya kai wannan matakin yin magani yana ba da wahala matuƙa gaya to amma akwai irin alamu na misali kaman fitar da ruwa musamman ga mata fitar da ruwa mai wari haka daga area ɗin kamar mahaifa duka waɗannan abubuwan da kuma kamar yawan rama a jiki haka dukannan su alamu ne na mutum yana da wannan cutar mai biyo ta jina na daji na mahaifa
to likita za ka iya mana bayani akan shi wannan gwajin da ake kira da pap smear saboda abinda na fahimta shine mata da yawa sukan ji tsoron yin wannan gwaji ko ni nan na ji tsoron yin wannan gwaji dan yanda aka mun bayani saboda ban yi aure ba
kwarai-kwarai to gaskiya kaman mata waɗanda ba su yi aure ba shi babban matsalar su shine kaman al'adan mace cewa saboda dole idan za a yi wannan test din zai kasance dole sai an saka abun har can ciki to shine babban matsala so zai fi kyau gaskiya ga matan da su za su yi aure din to amma abin da muke gani shine kaman yawanci mutane idan suka kai shekara 20-24 a idan yawanci mutane an yi aure kaɗan ne suke wuce wannan shekarun musulmi zai iya cire wa mace budurwar ta kanta ya ba kamar yadda muke faɗa a al'adance idan an yi wannan test
to shi kuma rigakafin kamar ta allura akan yi shi ko
na'am
rigakafin da ake yi ma shi wannan HPV din kamar ta allura ake yin shi kuma kamar yana da ya zan ce dosage irin a ce bayan wata
yana da kwarai da gaske ko ce hakan yana da dozi tun da zai kuske bayarwa su da suka gidan mutum ne da asibiti za su bashi amma yana da tsantsa da gaskiya
to dan ta san nan kuma akwai shekarun da mutum in ya wuce shi ba zai iya yin daukan wannan rigakafin ba ma'ana rigakafin ba zai wani tasiri ba
eh to duk wacce ta wuce shekara 60 ba tare da wani samun wani matsala ba abu wani bukatar a ce za a yi mata gwajin HPV ko kuma a ce ana jin tsoron za ta kamu da cutar cervical cancer ta hanyar ita wannan HPV din haka na kuma dukkanin wanda suke misali sun dauke kafa daga saduwa misali su riga sun kai su fanda sun daina saduwa kuma nan ba su da wani matsala tunanin abin da yake na HPV
to tambaya ta na ƙarshe kuma shine na wannan gwaji na pap smear da ake yi sai mun ƙara gayyatanka a wani shiri kai mana bayani dalla-dalla ko brief abu ne saboda minti ɗaya ne ya rage mana za ka iya takaita mana shi muhimmancin wannan pap smear ɗin
eh to gaskiya ba zan iya yi kuma wataƙila idan su ba a ƙara yin wani magana shi gwajin pap smear amfanin shi shine idan aka yi gwajin pap smear aka ɗauki wani bangare na cells ɗin da suke kusa da bakin mahaifa za a kai to lab sai wurin gwaji sai a gwada a gani shin akwai alamun cewa wannan su waɗannan kwayoyin halittan na wurin sun canja sun nuna alamun cewa da akwai alamun za su iya zama kansa nan gaba idan sun nuna to sai a ce to wannan ya kamata ka fara zuwa ƙarin wasu gwaje-gwajen dan ai maka magani idan kuma sun nuna ba sai a ƙara yin ta wata shekara uku zuwa shekara biyu
to likita
na shekara daidai
kar in ka tsaya ga Daniel yana daga mana hannu mun gode kwarai da gaske sai mun sake gayyatanka to jama'a ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji dadin shirin kuma kun amfana da darasin da ke ciki sai kuma gobe juma'a war haka da izinin Allah zamu kawo muku tarihin masarautar Kanan Dabo yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni da engineer mu ne Mr. Bill ni Aminu Buhari a wannan nake cewa ku huta lafiya.